من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من مع الله سبحانه وتعالى غديا ديساك تارامو أولا رانا تلالي دومنشي غبادة كراتون مكسابة أتكون لتايم مكرمة كتاب التوحيد wanda yau muna ɗaya ne ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan 8/2025 watan tuna san manzon Allah watan da ya kamata a so manzon Allah wajen bid'a wai yau ne aka bude soyayyar manzon Allah za a tuna musu kamar sun shekara ba sa tuna soyayyar manzon Allah sai yau yau aka yi wani taro za a bude bikin soyayyar manzon Allah bikin maulidin manzon Allah kuma sai baɗi mu ko kullum muna tare da san shi tsiran Allah da muke da tabbata gare shi sai dai mun rasu musulmi bai dace ba a ce wai sai an tuna mishi kai sallah kai azumi kai azkar kai abubuwa sunnan manzon Allah kullum a kwakwalwarka a ce wai yau ne wani zai ce ga wata ya zo wanda zaka tuna da manzon Allah in ya so in ya wuce kuma sai baɗi abin ya zama kayan wasa kenan Allah zai shirar da mu babul khawfu minash shirk baban da zamu tashi a yau yana hashiyat kitabut tauhid na Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Hanbali an-Najdi baban da yake magana akan tsoro ya kamata duk mai imani ya ji tsoron shirka al-khawfu minash shirk yanda mutum zai ji tsoron zaki ko kura ko ma hiye da haka saboda yanda wacce zai raba ka da rayuwarka to ita ma shirka za ta raba ka da imani da raba ka da duk wani aiki wanda zaka samu ladan shi a wajen Allah subhanahu wataala to shi yasa mallan sai babe na musamman ya kamata mu ji tsoron shirka da Allah dan kada mu fada ciki wa qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa qala al-khalil alayhi salam وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله سبحانه وتعالى يتي لليني الله مدعوك كنساركي بي غافرة إذا أكي شركة دشي أما ينا غافرة تاما ون أبو واندبا شركة با النبي إبراهيم عليه السلام واندشيني مصو ين الله بدأي الخليل يتي يا الله كثيرة دني دني دعانا دعتي منبو تاما غمكي tona idan muka dawo sai kuga mallan yace babul khawfu minash shirk sai yasa lamba guda yace ai babu wujubul khawfu minash shirk wa tahattumihi wa tahdhiru minhu kana wannan babi ne wanda yake wajibcin akan shirka wajibi ne mutum ya ji tsoron shirka kana wujubul khawfu at-tahattum kuma shi ma wujub ne da kuma khauf shi duka ne daga shirka at-tahzir kuma shi ne mutun ya mana kaman ya ja ma kan shi kunne ya ma kan shi galgadi akan cewa lalle lalle yayi kokarin kare kanshi daga shirka da Allah wa bayanu ma yata'allaqu bihi da abinda da bayanin abinda yake da alaka da shirka min al-khusran al-abadi hasara ta hal abada Allah ya kare wal azabu sarmadi da azaba wanda bata da iyaka hal abada mala yace wa khafa shay'u in aka ce mutun yaji tsoron abu da larabci me yake nihi yace fazi aminuhu wattaqa kaman ka ji tsoro sai kuma ka kare kanka, dai idan ka ji tsoron abu kuma baka kare kanka ba, to kina zai iya zo ma. Shine sai ce diddul amun, inda za ce menene tsoro sai mu ce kishiyar rashin tsoro, menene rashin tsoro sai mu ce kishiyar tsoro, shine ma'ana diddul amun. Yace lima zakara lamma zakara tauhida, lokacin da mala ya ambaci tauhidi can baya, wa fadalahu da fadalan shi, wata haƙiƙahu da kuma haƙaƙa tauhidi shiga aljanna ba tare da hisabi ba, sai mala ya ce na saba an ya zukura sai ya yi daidai da ya ambaci alkhawfu min diddihi wa huwa shirk, kenan a ambaci kishiyar shi. Da kalmar Laraba suke cewa addiddu yuzhiru husnahu diddu, duk abu kishiyar shi yake bayyana kishiyar shi. An kana son abu mai kyau to mummuna shine kishiyar shi, hori sai ka ce baki. To haka kuma a ce wannan abun mai kyakkyawan hali, mummunan hali, mai tauhidi, mai shirka, mai sunna, mai bid'a. To mafi yawan abubuwa kishiyar su yake bayyana kishiya, in ka ce dare sai ka ce rana, kenan kishiyar shi. To shine sai mala ya ce yayi daidai, tunda mala ya bayyana mana menene tauhidi, me ya fadalar tauhidi, menene roman mutumin da ya inganta tauhidi, to kuma yanzu me ya rage, shine a gaya maka yanda zaka tsorata shirka kuma ka nisance ta. Kenan saboda muna da abu guda biyu, muna da shirka kuma muna da kuma at-tauhid. To shine sai mala ya ce liyahzarahu al-mu'minu, dan mumuni ya nisance shi, wa yakhafuhu ala nafsihi, mumuni mai imani ya tsoron shirka akan kanshi, kada ka sake kai. Qala Huzaifata, sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifatul Yamani yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an al-khair, in aka zo aka zauna a majalisin manzo Allah sai mutane su rika tambayan manzo Allah alheri, ya ma ki Allah miye ladan kaza, miye ladan kaza, sai ce ni kuma wa kuntu as'aluhu an ash-shar, ni kuma hayin tambaye shi sharrin, kenan kun gayi alheri kishe shine sharri. To su duk lokacin da suke tambayan alheri, ya ma ki Allah miye alherin kaza ladan shi, to shi kuma sai ya rika cewa ya ma ki Allah menene sharrin kaza, sai kuma ya bada dalilin shi me yasa ana neman ko ana tambaya akan alheri, shi yake tambaya akan sharri, sai ya ce makhafata an aqa fihi, ina tsoron in fada, kenan alheri ne ina ta yi wannan Allah da wallahi, amma mummuna in na san shi sai in kare kaina. To wannan kamar wai misali ne akan duk mutumin da yake so ya kare imanin shi, to dole ya san menene shirka dan ya tsorata da shi. Wa fil hadisi man amina Allah ala dinihi tarafata aynin salabahu iyya, duk mutumin da ya lamunce cewa shi imanin shi 100% ya lamunce ma Allah, inna wala ya'manu min makarillahi illa alqawl fasikin ko fasikin, kamar mutumin da zai ce ai mu shikenan kawai yan aljanna, sallah ta lahiya law azmi na karatun alqurani, shi kullum baya tsoron kada aje wani abu zai bata mishi aiki. To shi wannan hadisi sai yake nuna cewa in kai wannan gulgudan kifta ido, to Allah yana ya janye maka imani, kenan kullum bai dace ba a ce kai ka lamunta kawai aljanna aljanna, a ka rika yin tsoro da Allah ya ambaci bayan shi na gari annabawa da sauransu, yace wa yad'una na ragaban wa rahaba, kullum ka rika tsoro kuma ka rika kwadayi, ka rika roko Allah ya sa mu cikin aljanna, Allah ya sa mu cikin aljanna, kuma ka rika addu'a Allah kare mu daga wuta, haka ya kamata kullum abu biyu kakkamanci. Amma duk mutumin da zai ce mu shikenan mun kare aiki sai aljanna, to wannan kuskure. Sai ya ce fa yahzaru almu'minu, ya kamata mai imani ya ji tsoro ko ya kare kanshi, mi zawali tilka ni'ma, Allah kada aje Allah ya gusan mishi da wannan ni'ima shine na imani da tauhidi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli ya muqallabul qulub sabbit qalbi ala dinik, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, Allah ya aiko shi, babu zancen a ce yau ga manzo Allah a ce ya bar addini ko ya bar wani ba, amma duk da haka manzo Allah yana yawaita wannan addu'a, ya Allah mai jujjuya zukata, ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Idan kaga wannan, in manzo Allah ya wannan addu'a, ai mu ne hidaci a ce mun kula da ita a kowane lokaci, kenan duk mutumin da zai ce a ni kawai da aljanna ne guarantee, kenan bai san ba cewa Allah yake jujjuya zukata. Manzo Allah kuma ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam, daga cikin mutane akwai man yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yazibillah, Allah ya kare mu, Allah ya mana tsari. Sai ga mutum yanzu magariba ko ana nan ana nan kahin gobe da sahe yayi abin da ya hudda shi daga cikin musulunci inda zai mutu dan wuta ne Allah ya kare mu kuma sai kaga kahuri tataccen kahuri wanda inda ya mutu wuta jahannama kai tsaye amma kahin la'asar ko kahin rana sai kaga ya zama mai imani kuma ya shiga aljanna to wannan tsoron yake sa kullum mai imani ka rika addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya Allah mai juya zukata ya Allah ka tabbatar da zukata zuciyata akan imani wannan addu'a manzo Allah yana yawan yi qila lahu ya rasulullah wa innal quluba la tataqallab sai sahabbai suka yi mamaki yanzu ya makin Allah zukatan mu yanzu tana yawa muna imani ko mu koma ka hurci tana jujjuyawa suka ma manzo Allah tambaya sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yace innal quluba al ibad baina isba'aini min asabi arrahman zukatan mu gaba daya mu bayu suna nan akan wasu yatsu na Allah guda biyu subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha Allah yana juya su yanda yake dama haka a je imani haka a dawo kahurci haka Allah yake juyawa to shi sa ake so mai imani ya cika addu'a Allah ya kare mu yace fa insha subhanahu aqamaha ala dini in Allah ya ga dama sai ya tura shi akan hanya gaskiya akan addini wa insha azagaha in Allah ya ga dama sai karkatar da su yace wa haqiqatul khawf haqiqanin tsoro mina shirka daga shirka shine sidqul iltija ila Allah mutun ya gaskata dogaro ko kuma karkatawa jingunuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine gaskiyan a ce mutun ya cika tauhidi kenan ya ji tsoron shirka kenan ba za ka so wani bane da Allah ba za ka kiraye wani ba ba za ka bauta sama wani abu wanda ba Allah ba to wannan shine tsantsar tauhidi ne tsantsar tsoro yace wal i'timadu alaihi kuma mutun ya zamanto dogaron shi da Allah ne wal ibtihalu wat tadarru wannan kalmomin guda biyu a Hausa suna kusan kamanni kaskantar da kai ko kuma mutun ya nuna cewa shi ba komai bane Allah shine mahalicin shi zai bashi zai hana shi yace wal bahsu wat taftish ala shirki wa wasailihi wa dara'ihu sai kuma mutun ya rika bincike yana tonawa da al bahsu da taftish shi ma wani lokaci zai sai zaman to da idan kalmar Hausa ne amma suna da bambanci kenan duk inda shirka take ka rika nemo ta ka ganta dan mi dan kada a je ka fada wa wasailihi hanyar da za ta kai ka ko kuma abubuwa da za su kai ka zuwa ga shirka wa zara'irahu kuma sababin da zai sa kai shirka duka ka rika diba su shi yasa karatun tauhidi yake da muhimmanci malai ce lislima min alwuqu'i fihi dan mutun ya nisanta dan mutun ya wohinta kada ka je ka fada yana duk abin da ya zama to shirka ne kai kokarin sanin shi ba dan komai ba dan kakka fada ciki to wannan shine ma'anar babul khawf min ash-shirk sai Allah subhanahu wataala yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara an aka shirka da shi to shine sai malai yace ai la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa mushrikun bihi duk wanda ya iske Allah wa yazi billah ya mutu bai tuba ba ya iske Allah yana shirka to wannan babu shi babu gafara ay adala ghayrahu bihi wanda ya daidaita wani Allah da Allah fima yahtassu bihi subhanahu cikin abinda Allah shi kadai yake bance shi kaga ba a neman agajin kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa in zaka fadi in wata musiba ta same ka in nemawa kake in wani rashi ne to sai ka tsora ma wani cewa shi ma zai iya badawa ko zai iya kare ka shine ma'ana adala kenan yanzu ka sama Allah daidaito wannan idan ka mutu a haka Allah ya kiyaye Allah babu zai gafarta maka ba wasarafa khalisa haqqihi li ghayrihi ta taccen haƙin da ya zama to na Allah ne shi kadai sai mutun ya kawar da shi zuwa ga wani Allah kake bauta gumki ko kake bauta icce ko kake bauta wani kabari ko wani shehi ko wani wali a matsayin zai amfanar da kai wanda ba Allah ba kuma haƙin Allah ne to anan wannan shine shirka da Allah yace wa mushabbihu al-makhluq al-ajiz kuma sai ya kamanta wanda yake abin halitta gajiyayye wanda komai sai an mushi dan adam mabukaci ne dan ka je ka roke shi shi ma yana bukatar agaji kenan wahala kake bi mallahu al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh kaga magajiyayye da wanda yake da cikar iko wanda yake mutlaq kenan saki babu kaiti ta kowane bangare Allah shi lam yalid ne walam yulad kuma walam yakul lahu kufuwan ahad wala sharika lahu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun. To sai ka zo ka ga mashi da mutumin da shi yana bukatar ya sha, yana bukatar iska don ya rayu, yana bukatar ruwa, yana bukatar abinci, yana bukatar bayan daki, sai ka zo ka ga mashi da Allah subhanahu wataala. To na ba karamin kuskure bane, wannan kuma shine tsantsan shirka da Allah, shine ake so mutum ya kare kanshi. Wa iza kana man mata ala shirki la yughfaru lahu malaja, to in wanda ya mutu yana shirka ba mashi gafara. Wajaba ala al-abdi shiddatul khawfi, ya zama dole akan bawa ya ji tsananin tsoro min ash-shirki, daga shirka. Allazi hadha sha'nu inda Allah, wanda wannan shine sha'anin shi a wajen Allah subhanahu wataala. Kenan nan babban sako ne Allah yake ba mu. Allah bai gafarta in an shirka da shi. To kenan kai ya bawa mai imani, in dai ka san babu gafara to babu abin da ya kamata ka yi tsoron shi kamar wannan. Sai yake cewa wa ma kaunihi a'zamu dhunub, tare da cewa shirka babban zunubi ne inda Allah, wajen Allah subhanahu, wala yaghfiru liman laqiyahu bihi, duk wanda iske Allah da shirka babu gafara. Yace fa huwa hadamul lil rububiyyah, kamar ya rusa rububiyyah ta Allah, yin sama, yin kasa, yin halitta, yin komi. Yace kuma wa tanaqqasal lil uluhiyyah, kuma ya rage rahama ko kuma girman ubangiji, uluhiyyah aikin Allah. Kenan misali yanzu ka mota ta ma wani, tambaya shi ne shi ya halice ka ba shi ya halice ka ba, shi ya yi sama ba shi ba ne, shi yake rayar da kai ba shi yake rayar da kai, me ya taɓa ma, me yake yi ko kuma me zai ma kanshi. To kaga kenan an kan hada Allah da shi wanda shi ya yi sama, shi yake halitta da kai, kenan ka rage matsayin Allah subhanahu wataala. Yace wa su'u dhanni bi rabbil alamin, kuma akwai mummunan zato ga ubangiji, ga mutumin da yake bauta ma wani wanda ba Allah ba. Sai Allah yace wa ghafiru ma duna zalika liman yasha, Allah yana gafartawa abinda ba shirka ba, amma kuma gawa yace ga wanda ya ga dama liman yasha. Shine sai malai yace ay yaghfiru ma duna shirk min az-zunubi liman yasha min ibadihi, wanda Allah ya ga dama daga cikin bayin su ana musu gafara abinda ba shirka ba, ma duna shirk. وفي الصحيح أقول حديث قتلت أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها من ظل أنباش أبوه قدعوه دقاتش كنسو يتي وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيعة المقحمات المقحمات الله زي ما وند بيشرك دقاتش كنسو الأمم من ظل الله صلى الله عليه وسلم دقاتش كنسو كبيرة شين يتي يعني الكبائر. To kun ga wannan daga cikin abubuwa guda uku wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma duk da haka ana tsoron shirka. Fa fihi fadlu salamatu min ash-shirki qalilihi wa kaseeri, wannan akwai fadalar mutum ya wuhinta daga shirka karami da babba, saghirihi kadan da diyawa, saghirihi wa kabirihi, ko kadan ko karami ko babba. Malai sai ya tabayyana bi hadhihi al-aya, wannan aya sai bayyana ونهوها دائرن تا أن الشرك عظم الذنوب باب ليهن دي وجه شركة. كنان مسالي أببان ذنبي إذا أكتش منين أببان ذنبي شيني شركة دا الله دوني ذنبي دا كساني نكساني ساتاني زناني چنكو در رباني كساني وانيني وجي توان دي كسنا كسا دا شركة دا الله. لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتوب منه, دليل ديسا شركة هو نجرم سوو دا الله يجي بايا غافر تاواسيشي. Kenan sai wanda ba shi ba, in dai shirka ne to babu gafara. In mutum ya mutu yana yi, amma in kana raye in ka tuba to shikenan Allah zai karbi tubarka. To shi yasa ake so kullun mutum ya san menene shirkan nan dan ya bar shi. In ma kana yi, kai kokarin tuba, ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. In an ce shirka bai kadaita ba kadai ga boka, mutane wani lokaci sukan tsuke ma'anar shirka akan shine ko tsahi ko wani boka. Soyayya ta musamman tana ciki, mutum ya so wani wanda ba Allah ba, hiye da Allah ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A inda ake sanin wannan shine lokacin da aka samu umurni guda biyu, wani ya ce ma kai kaza kuma Allah ya ce kai, kuma umurnin shi da na Allah sun ci karo. To yanzu ana jira a gani nawa zaka bi, zaka bar umurnin Allah ka bi na wancan, kenan ka kaso shi hiye da Allah, ko kuma wajen jin zahi an taba addinin Allah. Wayazu billahi, an zagi Allah, an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ci mutuncin musulunci, an ci mutuncin Qur'ani, ko aka babu ruwanka ko kanka bai baciwo, amma lokacin da aka taba yan gidanka ko aka taba sana'arka ko aka taba kabilanka ko yan garinku, sai ka ji zahi, kake ta hayaniya, har ma zaka ibada rai. To kaga nan kamar kafifi ta san waɗannan abubuwan na duniya akan san da kake ma Allah da manzon shi. to wannan shi ma shirka da Allah ne. Haka kuma abin da ya shahi dogaro, abin da ya shahi tawakkali, abin da ya shahi isti'ana, neman agaji, duka suna daga cikin abubuwan da ana samun shirka da Allah a cikin su, ba tsahi kare ba. Malam yace wa amma maduna hu min az-zunub, amma abinda yake ba shirka ba, wa huwa dakhilun tahta mashi'a, to shi wannan zai shiga kalkashin ganin daman Allah, akwai mashi'a ta Allah. In sha'a ghafara liman laqiyahu bihi, in Allah ya ga dama ya gafara ga wanda ya skoshi da shi, wa in sha'a azabahu, in ya so ya mishi azaba. To kaga wannan abu ne wanda kai baka sani ba, shin Allah zai saka cikin wanda za a sa su cikin mashi'a ko kuma baka ciki? To wannan shine mutum zai sa mutum ya dage wajen aikata aiki, kuma kai kokarin kare kanka daga shirka da Allah, kuma ka zabura kullun, ka duka jin tsoro, ka duka roƙon Allah ya tabbatar da kai akan imani. Wala yajuzu an yahmila qawluhu subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ta'ib. To mutumin da ya tuba ba tsura mashi wannan aya, shine ma'anan nan. Wala yajuzu an yahmila qawluhu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ta'ib. Kenan mutum ne yana shirka, ko kuma shi karan kanshi boka ne, ko kuma wani mutum ne wanda ya riki wani wanda ba Allah ba. To amma sai Allah ya mishi gamdakatar kahin ya rasu sai ya tuba, to wannan mutumin shi a kina Allah ya zabe shi. Fa in taba min ash-shirki maghfuru lahu bi nasl qur'an, in ya tuba daga shirka da nasl qur'ani Allah ya mishi gafara. Wa fil ayati raddun ala al-khawarij al-mukaffirin biz-zunub, daga cikin kungiyoyin da musulunci na bid'a akwai wanda ake ce musu khawarij, su ne wanda wai mutun yayin zunubi kawai ya kafurta, kuma wai irin zunubi da abin da yake na musulunci wanda Allah ya hana na haramu sai ka aikata, to shikenan sai su ce kai kafiri ne, jinin ka halitta sai su kashe ka, su ne khawarij. Ira mukalla wa ala al-mu'tazila al-qa'ilina bi takhlid ashab al-kabair fi an-nar, kuma wata kungiya ta biyu ita ma ta bid'a ta cikin musulunci, su ne mu'tazila. Su kuma suna cewa duk mutumin da ya kabira in ya shiga wutar jahannama bai ya fita wahal abada, to su ma wannan aya ta saba musu. Dan misali duk mutumin da ya mutu yana da tauhidi, aka same shi da aikata aiki na sabo iri-iri kala-kala, to za a sa shi zunubin aikin shi, ko kuma kaso na aikin da ya yi na zunubin shi, ya shiga wutar jahannama. Ana nan ana nan, in zunubin da ya kare mai tauhidi ne sai a hudda shi a shigar da shi gidan aljanna. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya inganta yake cewa duk mutumin da yake da miskala zarra min al-iman baya dawoma a cikin wuta. To kaga wannan ya saba ma aqidal mu'tazila, su abinda suke cewa wai in dai kai kabira to kai dan wuta ne har duniya ta tashi. To wannan fahimta ce ta kuskure. Wa qala khalil alayhi salam, annabi Ibrahim ya ce, malai sai ce huwa Ibrahim bin Azar, haka Qur'ani ya ce, yace ibni Nahur ibni Sharuh ابن أرغو بن فالق بن عابر بن شالخ بن أرفخشس بن سام بن نوح كانت نوح عليه السلام ولد ببابيل قبل عيسى بألفي عام النبي إبراهيم أغرم بابيل أكا إيهيش شكرا دوبيو كهن أيهو النبي إيسى عليه السلام وهاجر إلى الشام كانت هجرة زوى الشام شيني دمس أينزو فكما كتش سوريا وتوفي به بعد أن عاش 157 سنة سيدي شكرا دريدة همسن بكن يا رسول يتو مانا إبراهيم بالسريانية دقا تين حالشنا ناسو سوانا نن متانا بابيل أقوي سريانية أبن دأكي هند يتان إنغا كتش كلمة إبراهيم كمان أبن رحيم أبا ميجن كي أبا مي توسي شكي تيما إبراهيم أحالشنس yace wa khulla akhas min al mahabba, kalimatu khulla maka ce wa qala khalil alayhi salam, wani matsayi ne wanda yahi soyayya. In aka ce so kana son abu to aka samu matakin da ya wuce shi, to sai a ce mishi khulla. Walihaza ikhtassa bil khalilan ibrahim wa muhammad sallallahu alayhi salam, mutane biyu ne wanda aka kebance su da wannan abin da ya wuce soyayya. Na farko shine annabi ibrahim alayhi salam, نبي شين منظر رحمه صلى الله عليه وسلم ما لا تياتي قوله فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. منظر الله يتي الله يا ركيني بدادي مسوي كينا كما يدي يا ركي النبي ابراهيم مسوي. تو wannan kamar kalmar fassara kalmar khalil aya sai ta ce wajnubni wa baniya an na'budu al asnam ya allah ka tsiratar da ni ka nisantar da ni da ƴaƴana da a ce mun bota ta mu gumki allah ka kare mu allah ka kiyaye mu haka annabi ibrahim ya adda da shi da ƴaƴan shi sai malaka ya ij'al ni wa baniya da ni da ƴaƴana fi haizi malaka da cikin wata kariya wajanibin min ibadatil asnam bautar gumki tana hagun mumuna dama janib kamar allah kakka hada muna hanya da bautar gumki ko shirka da allah yace wa ba'id bainana wa baina allah ka nesantar da mu kenan kamar mutun yace budal mashriqain kamar a ce bautar gumki yana can yamma kai kana can gabas kenan kada allah ya hada mu wa hadha mimma yukhifa al'abd yace kaga wannan yana daga cikin abin da ke babawa tsoro fa iza kana khalil alayhi salam imamul khulafa in ya zamanto annabi ibrahim wanda shine shugaban masu tauhidi alladhi ja'alahu allah umma wahdahu wanda shi kadai allah ya ce shi al'umma ne ayat da allah ya ce annabi ibrahim kana ummatan wabtuliya bi kalimatin fa tammahunna allah ya bashi jarabawa kuma ya ci jarabawa shine wasu malamai suka ce ko yanka dan shi isma'il aka ce ka kama shi ka yanka shi kuma ya ci jarabawa allah ya fance su da shi da dan to wannan duk darajar shi annabi ibrahim da matsayin shi sai gashi yana addu'a ya Allah ka kare ni da ni da ƴaƴana da a ce mu bota ta mu gumki yace kuma waqad kasara al-asnam bi yadihi annabi ibrahim shine a tarihi wanda ya samu guma kai ana bota ta musu yazo diya karere su ya bar babban ya khafu an yaqa fi shirki annabi ibrahim yana tsoron hadawa shirka to ina ni ko kai annabi ibrahim alayhi salam annabin Allah ne musulmin Allah ne na karshe yake wannan addu'a to kaga ashe mu bai kamata mu yi kasa guyo bai kamata mu yi kasala ba kullun mai imani ka rika roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka daga shirka da Allah babu abu mai bata lokaci babu abin da yake bata ma bawa duk wani shekaru da yayi na aiki da abubuwa da yake na ibada da Allah kamar shirka da Allah saboda kamar kana gini ne kana rusa to ma su diwa mutane ba su dauke shi ba akan wani abu wanda yake gina musamman abin da ya shaye sirce sirce in ka zo layin ɗan kasuwa in ka zo layin masu iko in ka zo layin masu abubuwa wasu har ilimi ma ɓangaren ilimi komi mutane sun maida shirka da Allah mata irin wannan kishiya da kishiya makwabci da makwabci shago da shago an ɗauki sihiri kamar shi ne yake dawamar da mutane a zaman duniya mutane sun mance da Allah akwai wanda bai bulaguro sai an buga mishi wani ko shago bai buɗewa sai an sanar da shi yau akwai sa'a ko kuma babu sa'a in arme zai sai an yi haka nan in shi zai bada in shi zai karba in wani bulaguro ne zai sai an diba mishi akwai sa'a ko babu sa'a don ba karamin tashi hankali bane ko kuma wani Allah ma ya riga ya bashi ko mulkin ko kudin ko ilimin amma yana ganin wani daga gehe shi yake rike da shi in ya kumce abin zai kumce to wannan kaga shi ma tsantsan shirka da Allah yana daga cikin rashin tawakkali da kuma rashin sanin imani da addini to annabi ibrahim alayhi salam yake roƙon Allah ka kare ni ya Allah kada mu shirka to kaga ashe mu ne ya dace a ce dare da rana sai da murace mu rika roƙon Allah ya kare mu daga shirka da Allah Allah kare mu daga shirka karama ko babba sai malaji fa kaifa yu'manu alwuqu'u fihi man huwa dunahu bi maratibin yace to ta kaga za alamunta ga mutun baya fada ciki ba wanda bai kai annabi ibrahim ba da mataki mataki kala kala ni ko kai ina matsayin mu yake in dai annabi ibrahim yayi wannan adda yace bal aula bil khauf minhu wa adamul amr bil wuqu' fihi mu ne ya dace a ce mun yi tsoron kanmu kada mu fada shirka mu karokan Allah subhanahu wataala ya kare mu qala ibrahim at-taymi daga cikin mayyan malamai na salaf yake cewa man ya amanul bilada ba'da ibrahim kenan wane ne zai amintar da wanda suke bayu ko kuma ka ce ƴan gari ko muwatinun bayan annabi ibrahim alayhi salam daga annabi ibrahim ya maka kanshi addu'a ya ma yayin shi addu'a ya ma makka gaba ɗayan ta addu'a annabi ibrahim alayhi salam duk rayuwar shi gaba ɗaya cewa Allah ya kare shi daga shirka da Allah sai ibrahim ta miye ce wa qad waqa fihi al-azkiya min hadhihi al-umma ba'da qurun mufaddala bayan kuma annabi ibrahim a cikin wannan al'umman ma an samu wasu wanda suke gogormaya dan Allah ya kawo zaman lahiya a kasashen su in ba tauhidi ba babu abin da yake zaunar da mutane a zamana lahiya a samu arzikin da Allah ya shinhuda a anhwana da shi sai tauhidin Allah amma duk inda babu tauhidi sai ka samu rikici da tashin hankali da rashin amun allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. To kaga kenan babu zancen kwanciyar hankali ga mutumin da yake bin boka ko dan sihiri ko wani malam boka ko kuma yana da kulle-kulle duk wanda yake wata laya a gidan shi radda ya huta babu ita in wata musiba ta same shi sai ya ce dan battanan ne ita ce battanan ko kuma idan ta bace kinan rayuwar shi ta bace ya lalace ya shiga uku. To sai zamanto daga cikin waɗannan musamman a duniya ta yanzu sai mutum ya dai ya dibe mamlakatar Arabiya ta Saudiya da Makka Saudiya yanda suke tsaye da tauhidi a yanzu a duk duniya zangan kaje kwanciyar hankali da nutsuwa da abubuwa babu wani tashin hankali babu wani sace-sace babu wani kashe-kashe babu hashi ai hashi da makami kadiba alhazai miliyan nawa suke zuwa amma ba zan ga wani kusa da wani makami ko wani soji da makami ko abu a duka tahiyya ce ake ta salama shago na zinariya in aka kiran sallah wani rido ne za a ja mishi wani ma ba a ja rido a bude yake haka al'amun zaman lahiya saboda kowa ya san abin da yake kan shi kuma dogaro da Allah dan me yake kawo sata me yake kawo kisa me yake kawo zalunci kenan kai talaka ne misali wani Allah ya mishi kudi baka yi imani ba Allah ya barka a talaka sai ka ce bari ka je ka kashe shi dan ka dauki dukiyar shi in mulki ne haka in ilimi ne in wane ne kenan amma an mutu dogara da abin da yake Allah ya kaddara mishi wannan abu kuma yana fata a gaba Allah zai bashi ko kuma Allah zai kare shi kaga dole ai zaman lahiya sai ga mutane sun rayu rayuwa mai kyau sai ga mutane suna cikin hayacin su amma din inda ake rayuwa in ba irin wannan kasashen ba din inda aka ce za a rayu da dubaru dan adam zai rayu da dubarar shi ko kuma da sirce-sirce ko kuma wani tsahe-tsahe to tabbas sai ga mutum a cikin tashin hankali wayazu billahi sai ma idan yazo mutuwa almalaika yadrubuna wujuhahum wa adbarahum sai malaiku sun bashi kashi na mamaki sai an rihi kowa in zai mutu saboda azaba walzukannahum min azabil adna duna azabil akhirah kahin kiyama akwai azaba ta duniya. To a cikin manya-manyan shirka a cikin manya-manyan zunubi babu wanda ya kamata mu kare kanmu kamar shirka za ga mazinaci za ga barawo za ga wani mai cin kudin riba za ga wani mai azzalimi Allah zai mishi gafara kai tsaye a gobe kiyama amma duk mutumin da ya zama ya shirka ya mutu da shirka kenan shine la yaghfiru an yushraka bi wanda shine abinda malaki so mu gane inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi babu gafara amma naka mutu ka tuba in mutum ya tuba kafin ya mutu ta wannan shikenan amma in dai Allah ya kiyaye har mutuwa ta zo to anan tashi hankali yake Allah ya kare mu Allah ya kiyaye. To kuma bangare na biyu kenan bayan an samu wanda suka kare jama'ar su da garin su da kasar su da tauhidi sai kuma malai yace sai aka samu kuma wanda su kuma shirka fa buniyat al masajidu wal mashahidu ala al qubur wa ghayruha aka samu mutanen da suka shirka da Allah har aka gina masallaci a bisa kabarruka ake zuwa ana roƙon kabari ana roƙon wani icce ana roƙon wani mutum wanda ya mutu shekaru aru-aru wanda shi kanshi ba a sama ma inda yake inda sarawa kai sai dai kaga ƙasa amma kuma za ka zo ka ce shehu wane a kare mu shehu wane kai kake mana kariya kai kake mana ruwa arziki wannan musiba kai za ka kare mu kaga akwai wata basira anan Allah subhanahu wataala zai ba mutum azaba kuma babu biyan bukata amma yawa daga cikin waɗannan masu ƙungiyoyi na ɗariƙu sun tahiyar da bayan Allah sun hallaka mutane da yawa musamman fitina ɗariƙar tijaniya mu dai a nan ƙasashen wannan sun nuna wa mutane cewa in dai bukata kake kai baka da tsarkin da za ka roƙi Allah kai tsaye dole sai dai ka je wajen malam shi malam ya roƙa ma Allah shehi zai roƙa ma Allah wali kai baka da tsarki shi ke da tsarki kai baka yi kusa da Allah ba shi yi kusa da Allah. To kaga wannan karantarwa ce wanda ta sa ma karantarwar Allah da manzon shi Allah ne ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku kiraye ni karba mu babu zancan ku kiraye wane shi kuma ya kira wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah yace in yace manzo Allah in bayuna suka ce maka ina ka ce musu fa inni qarib ina kusa kuma yace ujibu da'watad da'i iza da'ani duk mai kira ya kiraye ni inji Allah zan karba mishi to kai ka ce an kiraye wani ko kuma sai an yi yanka ko sai an yi kaza ko sai an yi kaza kuma Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan igiya wannan jijiya babba ta wuyan mutum Allah ya kusa da shi Allah yana kallonka Allah yana jinka kawai abin da ya rage ka kiraye shi in kana neman wani abu Allah zai baka saboda Allah bai badawa ne kuma yadullahi mal'a, hannun Allah a cike yake, ko da Allah zai ba kowa abin da yake so a duniya komi, to wanda bai rage abin da yake wajen Allah sai in ya rage idan kasa allura cikin teku ka hudu haka. Wani hadisi ne Qudsi, hadisin gatacce, in ka gona bu ya rage arzikin Allah in ya ba kowa, kowa ya ce yana son duk abin da yake duniya na morewa da jin daɗi da mulki da ilimi da wane da kuɗi, sai Allah ya ce kowa an bashi. To sallallahu alaihi wasallam a hadisin Qudsi yace Allah yace in ka ga wani abu ya rage to kaman ka sa allura cikin teku ka hudo, in ta rage, in gobe ta rage ba to komai bai rage a wajen Allah. To kai ina kuma za ka je ka roki wani ko ka nemi wani? To saboda haka yana daga cikin mahimmanci abubuwa wanda suke sa mutane su yi shirka da Allah, musamman wajen neman bukata ko kuma wajen neman kariya. Allah subhanahu wataala shi kadai ake neman kariyar shi, kuma shi ake bautata ma, kuma wajen shi ake neman biyan bukata. Amma duk lokacin da aka samu masallaci a makabarta, haramu ne sallah, kuma ka je ka roko shi kuma kuna ma kabari sujada, abin da ya kamata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada, kama wani kabari sujada ko kuma wani midaran shi, wani babban malami kamar shi sujada. Kaga wannan shine karshen tsantsan shirka kenan, inda zaka san shaytan yana da aiki ko kuma shaytan yana da karihin batar da bayan Allah. Zaka ga wani ana mishi sujadan kuma ya yarda, kuma yana shaha mutane kai, wa yana samu su albarka duk mai bukata ta biya, su kuma sai su hudda wani abu su bashi. Ka bada kudi a maka gafara, ka bada kudi a roƙa maka Allah ya kada maka wata musiba, ka bada kudi a roƙa maka Allah ya baka arziki, shi ko malamin ya kasa kiran Allah ya bashi, ya maka kanshi addama, ya samu duk abin da yake so, bai da dole sai an zo an bashi. To kaga kenan wani abu in kai aiki da hankalinka ma zaka san cewa kawai ko wannan ne ake a musulunci. Yanda wasu suke fa wannan a saci mutane ko kasuwanci ko wani abu, su ma wasu bangaren addini sun tsara kawai mutane suke ciyar da su, malami za a ciyar da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi kullun, ana cewa za mu samu albarka, ɗiyanka za su zama to hafizan Qur'ani, za mu shafa ma kai, ka samu komi. To shine sai malami ya ce anan Ibrahim Taimi daga cikin mutane har yanzu ma an samu wanda suka ma kasashensu gata akan tauhidi, suka samu amun, kuma aka samu mutanen da kawai tsantsan bautar wani Allah ake da kaburuka da sauransu. Sai zamanto kuma wasurifat lahal ibadatu bi anwa'iha, duk nau'i na ibada sai an ma kabari, za a ma kabari sallah, za a yi yin alwala a je makabarta, za a iya kaza, za a iya zuwa a yi roƙo na ruwa a makabarta, za a iya zuwa wata musiba ta samu wakin a yi kunutu ko a yi wani abu ko wata addu'a, a sai dai a je makabarta. To kaga wannan yana daga cikin abin da yake zare albarkar Allah a rayuwa, kuma Allah ba zai ba ku zaman lafiya ba ko babu sai tashin hankali. Tunda an ce walam yalbisu imanahum bizulmin az-zulmu huwa ash-shirk, yace ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, kenan babu zancan kwance hankali kamar da muka ta karanta can baya. Yace washibahu ma waqa'a fil jahiliyyati wa azam, yace kai wannan mutanen abinda suka yi wasu yayi kamanceceniya da abinda ƴan mutanen jahiliya suka yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ake bautata masu lata su uzza su manata a Makka, Ka'aba an cika ta da gumakai. To sai ka samu yanzu mutane sun makabarta, duk wani shehin ya mutu sai an yi kubba, sai an yi daki a kan kabarin shi. In zaka roko can zaka, in kana neman kariya can zaka ta, in kana neman wani albarka can zaka ta. To kaga kenan an koma jahiliya, alhali kuma ga mu a cikin musulunci. Yace wattakazu zalika dinan, abin takeici malai yace shine sai suka dauki wannan kuma shine addini. Yanzu mutumin da zaka ce mishi ba kira kabari, ba kira wani shehi, in za a wadi ka ce shehu, kaga da haka ake, in mutum zai wadi ya ce shehu, har yanzu tsahi ko a karkara an wata musiba ta samu maimakin yin mutum ya ce Allah sai ce shehu, wai shine zai kare shine wara wattakazu zalika dinan, kenan suka dauki wannan addini alhali kuma shirka da Allah. To su ko misali wanda bai je makaranta ba ko jahili, kuma ya ga malami mai sunan malami ya karanta Qur'ani, ya fassara, ya karanta hadisi, ya yi kaza ya kaza, kuma ya ce wannan shine addini, wannan shine hanya, kaga shi jahili ko bin shi zai. Allah ya kare wallahi, mafi yawa a wuraren mu haka ne, irin waɗannan masu ɗariƙu suka batar da bayan Allah. Sai ya ce wahiya awsani wa asnam, ko kabari na wani mutum duk yanda ya kai daraja da girma, in dai aka bautata mishi to sunan shi sanam, kuma sunan shi wasan, ko menene shi, ko da ko a cikin masallaci ne. Kaga yanzu za har anan zaka samu shehi ya mutu abin ne shi a cikin masallaci, za a samu shi masallaci ha a same AC ko masallaci da kamarin shi da kuma AC ko zahi yake ji ko ya ne aka gane ko kuma AC waye yake ji Allahu alam kaga akwai kwatan basira sai mutane su rika zuwa ana nasa kudi a ciki kuma waye yake daukan kudin waye yake amfanuwa da shi su waɗannan wanda suka tsara abin su suke amfanuwa da kudaden da ake sawa to shine sai yace wahiya awsanun wa asnam da wasan da sanam wani lokaci suna ya zuwa tasiri sai mala ce fa inna sanam ma kana musawwaran aw ayi sura kamar wanda za a sawarta shi ayi gumki ayi mutum misali ko ayi wata dabba da kai da hanci da ido da kafafuwa to wannan sai a ce mishi sanam yace wal wasanu ma ubida mimma laysa lahu sura kal hajar wal abniya shi kuma wasan abinda aka bota tama amma ba hoto bane ba sura bane ba kamacecce ne ya bari da mutum ko icce a dutsi ne hajar ko kuma wa abniya ko kuma wani gini sai a ce ga kabarin wani an yi gini a saman shi nan ake neman agaji to mala yace wannan duka bai da bambanci da jahiliya wanda an mutanen makka suka yi wa qad sumiya sanam wa sanan shi sanam wani lokaci sai a ce mishi wasan yace kama qala al-khalil innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka Allah subhanahu wa ta'ala akan harshen Annabi Ibrahim yace abinda kuke bautata ma wasani yana abinda kuke bautata ma wani Allah bai dace ba kuma yace wa takhluquna ifkan kuma ku ko kirkira wane ne yace abautata ma wannan kabarin wane ne yace abautata ma wannan dutsi ko icce ko rana ko wata babu shi dai Allah shine abin bauta Allah kuma shi ya sama kuma Allah shi ya dutsin da kake bautata ma Allah shi ya mutumin da kake ganin darajar shi da ya aiko da manzon tsira sallallahu alaihi wasallama zawon manzon Allah ne aka gane cewa wane ne ko wali ne ko wane shehi ne to aina ne Allah ya ce abautata mishi ko manzon Allah ya ce abautata mishi to hasili ma hatta annabawan Allah ba abautata musu balle wani mutum a imani dai ka san dai manzo sallallahu alaihi wasallama yahi kowa in wali ne shine waliyin kowa in shehi ne shine shehun kowa in shugaban dariƙa ne dariƙa shi ta hito kowa wannan muttafiqun alaihi ne dukkan mai imani yara da wannan to ba abota ta mishi da kuma yana za a ce abota ta ma wani to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da aka kai mutane jahiliya kuma sai a ce addini to babu abin da zai warware mana wannan sai karatun aqida su kuma waɗannan masu hanyoyin su da yawa sai su ce a karatun aqida rikici yake kawo su da yawa cewa a fasa karatun aqida kawai yanzu a raka karanta mutane farillan alwala sunnoni mutane su san sallah mutane su san kaza to shi ko bai san ba cewa in mutum ya sallah mai kyau in ya shirka mi zai tai rugujewa zai tai in mutum ya haji mai kyau ya shirka haji babu ita mutum ya yi azumi cikakken azumi lahiyayye amma ya shirka da Allah to azumi ya tai shi to kenan yanzu mai makin abin da ya kamata ka koya mishi tauhidi wanda shine jigo shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo babu abin da ya karantar sai tauhidi shekara 13 wancan sauran duka shekara 10 akai tauhidi shi kadai shekara 13 amma ka zo sallah azumi zakka haji abin da ya shahi layya abin da ya shahi zamantakewa auratayya abin da ya shahi kasuwanci abin da ya shahi mu'amalat duk abin da ka sani a shekara 10 ne amma tauhidi kadai ya dauki shekara 13 hasil manzo Allah ya hijira sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan zai nuna maka cewa ci tauhidi anan ne matsalar take kamar da suke cewa matsalar ce su kansu annabawan Allah da Allah ya aiko su ba su samu matsala ba da bayin Allah sai lokacin da suka ce ka abota ma kowa sai Allah mutanen makka da manzo Allah ce musu Allah kadai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab su a kokulluwar su Allah shi kadai bai iya wa yayi ruwa shi kadai ya halitta ya raya ya bada abinci ya kashe suka ce kai ya mushi yawa sai dai a samu Allah ruwa a samu Allah mai bada abinci a samu Allah mai bada lahiya a samu Allah mai bada yaya a samu Allah mai bada arziki sai dai a rarraba shi yasa suka cika Ka'aba da gumki in ruwa kake so sai dai ka je wurin Allah ruwa in kariya kake nema ka je Allah kariya wa ya zibilla to da manzo Allah yazo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu waɗannan abubuwan fata ne Allah kadai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai suka ce ya za a sa abun bauta daya suka ce akwai abun mamaki to wannan wasan dukkan abin da zamu bauta mishi in dai ba sura bane ana kiran shi wasan kuma sai Allah ya ce wa takhluquna ifkan ƙarya ne mutane suke yi a ce ana bauta mu wanda ba Allah magana ce wanda bata dace ba, magana ce wanda aka kirkire ta. Wal asnamu awsanu, sai malai sai yake cewa gumki ana kiran shi wasan, yace kama annal quruba, kama annal qubur bin nasi awsani, kama yanda kabari ana ce mishi shi ma wasan, masu mota ta ma wani kabari, yace fal wasanu a'ammu. To wannan duka malai yana magana ne akan harshen larabci, bambanci tsakanin sanam da wasan. To amma a ƙarshe sai jibulta magana sai yace shi wasan yayi zamantowa ya kumshi duka, amma an kace sanam to ba zai kumci wasar ba, amma an kace wasan ya kumshi duka gaba daya, shine am. Wa qala ba'd al ulama kullu ma ubida min dunillah, sai malamai suka ta'arifin shi, me yake nihi da wasan? Duk abinda aka bautata ma wanda ba Allah ba, ko menene? Babu kaidi. Yace bal kullu ma yashghalu 'ani Allah yuqalu lahu sanam, duk abinda zai shagaltar da mutun daga bauta Allah sunan shi sanam. Kenan kaga anan ya komi da komi ya shiga ciki. Yace wa qad bayyana al-Khalil alayhi salam sababul ladhi awjaba lahu al-khawf min zalika, annabi Ibrahim alayhi salam sai da ya bayyana sababin da yasa yaji tsoron shirka, da yace Allah ka kare ni da dina diyana. Me yace? Yake cewa rabbi innahunna adlalla kaseeran minan nas, yace ya Allah su waɗannan abin bauta wanda ba Allah ba sun batar da mutane da yawa. Yace fa iza arafa al-insanu, in mutun ya san zalika wannan, awjaba lahu al-khawf, ya zama wajibi yaji tsoron shirka, an yaka fi ma waka fihi al-kaseer, cikin abin da mutane da yawa suka fada, yawa mutane sun fada shirka da Allah ba su sani ba, wasu kuma sun sani san duniya ya kai su zuwa ga wannan, ko kuma kabilanci, ko kuma dariƙar tamu ce ta gidan muci. Wala ya'manu al-wuqu'a fihi illa jahil bihi, ko babu mutumin da zai ce ya sakankance ni ba zan fada ba, tauhidi na ya kai tauhidi na sha na koshi da tauhidi, bai wa an fada shirka da Allah, malai ce a babu wanda zai irin wannan magana sai jahili, kullun ka rika jin tsoro. Tunda dai annabin Allah annabi Ibrahim ya ji tsoron fadawa shirka, to ashe mu ne ya kamata a ce mun ji tsoron fadawa shirka da Allah. Yace wa bima yakhussu aw yakhlusu minhu min al-ilm billahi, haka kuma abin da zai zamanto ya zamanto tacaccen ilimi na Allah madaukakin sarki. Wa yuma ba'atha bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, da abin da Allah ya koda manzon shi, min tauhidi kada tashi, wa nahi an ash-shirk bihi, kuma ya hana a shirka da shi. Kenan kaga kullum ka rika jin tsoro, ka rika roƙon Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wannan shine babban addu'a da ya kamata a ce mutum kullun yana yi. Wa fil hadisi yake cewa akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, fa su'ila anhu fa qala sallallahu alayhi wa sallam ar-riya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sai ya ce babban abinda nake ji muku tsoro karamar shirka, a ce shirka akwai karama. To sai sahabbai ba su taba jin wannan ba, sai suka ce ya mayakin Allah wacce ce shirka karama, sai manzo Allah ya ce ar-riya shine riya, yi dan wani ya gani, ba kai aiki dan Allah ba, kenan niyyarka dan ka burge, kai sallah kai azumi kai karatun Qur'ani dan a ce ka iya, to shikenan wannan ita ce shirka karama. Sai malai yace yusalli fa yuzayyinu salatahu, mutum yana sallah in shi kadai ne sai buga buga, in mutane suna kallon shi sai kawata ta, lima yara min naziri rajuli ilaihi, dan ya ga wani yana kallon shi yayi sujada mai kyau, yayi ruku'i lahiyayye, amma in shi kadai ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya kare assalamu alaikum, amma in mutane suna kallon shi karatu mai kyau, ruku'i mai kyau, sujada mai kyau, kuma yana jimawa, amma shi kare ne a minti ɗaya ya kare, to wannan shi ake ce ma riya, shirka ce karama. Yace ai ashaddul khawfu akhafuhu alaykum akhafuhu alaykum, tsananin abinda nake ji muku tsoro, inji sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa ra'afatihi wa rahmatihi bihim, wannan sai ke nuna tausayin manzo Allah a gare mu sallallahu alaihi wasallam, da kuma yanda yake rahimi mana rahama, wa kana bil mu'minina rahiman. Kenan in manzo Allah ya ce abinda nake ji muku tsoro riya shirka karama, zai nuna cewa manzo Allah ya hijin tausayin kanka kai da kanka, kamar kai karan kanka mai tsawon kanka mai imani, manzo Allah ya hi ka jin tausayin kanka da kai. Wa kana bil mu'minina rahiman, yace fala khaira illa dallahum alaihi wala sharra illa hazzarahum an, babu wani alherin da manzo Allah bai gwada mana ba, ko babu wani sharrin wanda manzo Allah bai ce mana ba ka shedi ka kuyi. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزول، kenan bai ce ba ga wanda ya rawaito shi shine sai malai ce qad rawahu ahmad wa tabarani wal bayhaqi bi asanidin jayyida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ashabihi li ashabihi manzalla ce masahaban shi inna akhawafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar qalu wa mashirkul asghar ya rasulullah qala arriya suka ce ya maki Allah me shirka karama sai manzalla ce riya yaqulu Allah ta'ala yawmul qiyamah iza jazan nasu bi amalihim to nan kari shine a gobe kiyama idan mutane duka suka hadu aka yi hisabi Allah ya ba mai lada ladan shi mai zunubi an ba shi zunubi to ana cikin badawa to Allah akwai wata magana da Allah zai sai Allah ya ce izhabu kenan ku tahi ila alladhina kuntum turauna fid dunya ku tahi wajen kama akwai wani zai zo ya ce ya Allah akwai ladana ta sallata ya Allah akwai haji da nayi a shekara kaza akwai sadaka da ni ya Allah banga baladanta sai Allah ya ce ka tahi wajen wanda kai dan shi dan ya ganka dan ka burge shi ka je baka lada haka Allah zai ce a gobe kiyama kenan kun ga wannan yake nuna cewa duk mutumin da ya riya shirka karama bai da ladan aikin wannan da kai dan ya gani ya yaba in ya yaba shikenan ladan ka ya wuce to gobe kiyama haka Allah zai musu Allah ya kare mu yace fanzuru hal tajiduna indahum jaza kaje wajen shi kaga ka samu sakamako babu a kiyama da kowa yake nema lada karami sakanta da uba ma za a yi ta jayayya da ba zai bada ba uba ba zai bada mata batta ba mijinta shi ma bai iya bata to sai kai Allah ya ce ma je ka wajen wanda kai dan shi to wannan zai karantar da mu cewa duk abin da za ka yi kai kokarin yi dan Allah dan a yaba ka dan a girmama ka dan a baka wani matsayi dan a ce malam wane ga wadan a ce kaza wani duka ba karamin kuskure bane yarhamukallah babban abu wanda salafus salih magabata na gari suke kuka akan shi babu kaman a ce aiki dan Allah yi dan Allah daga cikin magabata akwai wanda suke cewa inda yace inda na san akwai aiki da nayi guda wanda ina da garantin nayi dan Allah kuma Allah ya karba yace da yanzu Allah ya karbi rayuwata a yanzu nan dan ya san shi dan aljanna ne saboda duk aikin da kai in dai kai dan Allah garanti kuma Allah ya karba kana da garanti to kai dan aljanna ne to amma meye matsalan baka da garantin dan Allah kai ko baka da garantin Allah ya karba ko kai wani kuskure ko kai wani laifi to shi yasa babu abin da yake da wahala in ji salafus salih kamar niyya suka ce yanda suke shan wahala wajen aiki ba sa shan wahala wajen gyara niyya kuma yanzu ga mutum yayi aiki zai zaro ya ruguza shi Allah subhanahu wataala zai ba mutum kokarin yin aiki mai yawa amma cikin lokaci kare ya zo ya bata shi saboda me ya hodi ba mutane ko ya goda ba mutane ko kuma a so yake daman a hodi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye to Allah gobe kiyama zai ce ku tahi wajen wanda kuka musu dan su gani su ba ku lada shin kun samu lada a wajen su babu ba samu lada malai ce wa shirku qisman al akbar wa asghar shirka kala biyu ne akwai babba akwai karama wa bainahuma farqun fil hukmi wal hadd kuma amma suna da bambanci wajen hukunci da kuma haddi iyaka wal akbaru an yusawwi ghayra allahi billahi shi ita shirka babba shine mutun ya daidaita Allah a cikin abin da na Allah ne shi kare huwa min khasa'isillahi kal mahabba sai malai ya kawo misalin soyayya kamar da muka fadi ba da jima ba wa hukumuhu annahu la yaghfiru li sahibihi abadan illa bi tauba hukuncin shirka babba ba gafara sai an tuba yace wa annahu muhbitun bi jami'il a'mal kuma shirka babba tana lalata tana bata aiki gaba ɗayan shi wa anna sahibahu khalidun mukhalladun fi nar kuma wanda yake babban shirka zai dawoma cikin wutar jahannama yace wa alasgar amma shirka karama huwa ma utiya fi nususi annahu shirkun anasi ne aka ce shirka ne wala yasil ila sharqi shirka akbar bai kai ba shirka babba wa hukumuhu annahu la yughfaru li sahibihi illa bi tawbati li umum inna allaha la yaghfiru an yushraka bi kana shi ma sai an tuba misali in kai riya ka tuba wajen Allah Allah na tuba Allah to astaghfirullah sai Allah ya gafarta maka wa annahu yubtu al amal allazi qaranahu ita riya matsalar ta aikin da kai shine ke lalacewa kana ita matsalar ta bata kai ba shirka babba ita kuma shirka babba aikin ka gaba daya zai iya rugujewa amma ita wannan aikin da kai dan a gani yanzu misali kai sallah dan a gani sai mutane suka gani to wannan sallar bakar lada shikenan ita shirka karama kenan amma shirka babba ne shekara 20 shekara 40 shekara 60 can baya za ta yi ruguza maka abun tsoro ce Allah ya kare mu da ita bale ce wala yujibu takhalida fi nar kuma ita wannan shirka karama batta wajabtan ma da mutiye da wuma cikin wuta wala yanqulu anil millati ko baya huta daga cikin musulunci ita kuma babba tana hudda mutun daga musulunci wa yadkhulu tahta almuwazana kuma gobe kiyama za a mushi awo in hasala ma'ahu hasanati in an samu aiki bayan wannan tariya akwai saura yace rajihatun wanda tarin jaya ala zunubi tarin jaya zunubin dakhala jannata zai shiga aljanna kenan mai riya zai shiga aljanna in yana da wasu aikin wanda babu riya a ciki wanda ya dan Allah tsantsa yace wa illa dakhala nar in ko beda zai shiga wuta Allah ya kare mu wa in kana sallallahu alaihi wasallama yakhafuhu ala asabihi kaji wa manzo Allah yana tsoro ma yana jin tsoron wannan ga sabban shi yanan al'ummar shi yace allazina wahadullaha wanda suka yi ta Allah wa ragabu ila ma umiru bihi kuma suka yi kwadayin abinda Allah ya umurce su da shi wa hajaru wa jahadu sun yi hijira sun yi jihadi wa arafu ma da'ahum ilayhi nabiyuhum kuma sun san abinda manzo Allah ya kiraye su akai fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu man la yudanihim yudanihim bi ma'ana min ad-dunu ne wanda bai kusa da su boyen daraja to dan mi biya ji tsoro ba in ka ce ga sahabi wanda imani da manzon Allah a wancan lokaci yayi hijira yayi jihadi ya san abinda Allah ya yi ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kade ta Allah yake jin tsoron shirka to ina ga mu wanda muke ba mu kai su ba a daraja a matsayi dan mu kusanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga mu ne kamata mu ji tsoro yace wa malla nasabata lahu ilaihim fil ilmi wala amal wanda ma bamu kai su ba ko kusa wajen ilimi ko aiki yace khususan musamman idza arafa anna aksara an-nas al-yawm yace bar dai diyawa daga cikin mutane bal kasirun min al-ulama al-amsar diyawa ma daga cikin malamai na gari ruwa la ya'rifuna min at-tauhidi daga cikin tauhidi bu san komai ba illa ma aqarra bihi al-mushrikuna sai abinda mushrikai suka yarda da shi kaga wannan jumla ce mai ban tsoro kwarai da gaske zaka samu malami bai san ba tauhidi zaka samu malami musamman asha'ira wanda suke cewa malikiya da wayi alhali kuma imam malik imamu da ahlus sunna wal jamaa idan su maghrib su jazair su ina ne duka wannan dai hannan wajen afrika ta arewa ko ta kudu duka aqidar da ake akan ta aqidar ta asha'ira kawai miza koya maka la raziq la khaliq wala wane ne wala mudabbir illa Allah subhanahu shi kade za ku ya maka waye sama waye kasa waye ke halitta waye ke rayawa sai a ce ma wanda shi ne tauhidi daga nan an tsaya to shine sai malai yace wannan tauhidin kuma mushrikai ma lokacin manzo Allah sun yarda da shi tunda Allah ba mu Qur'ani la ba mu labara cikin Qur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah ya ma ake Allah in ka tambaye waɗannan wanda ba su yarda Allah kadai ba in ka ce musu waye sama waye kasa sai su ce Allah to kai ma yanzu mai imani aka ce ma waye sama waye kasa sai ka ce Allah ne kenan kai da mushrikan makka ta daidai kuki me zai raba ku kakka bota ta ma kowa sai Allah su kuma sun bota ta ma gumki sun bota ma suna son su sun tabbatar da Allah shi sama kenan kun rabu tauhidi ne kawai zai raba ku to shine sai malai ya ce ولم يعرفوا معنى الالهيه بسنبا معنى توحيد الالوهيه كنن بوتا ما الله شكري التي نفتها كلمه الاخلاص عن كل ما سوى الله وند كلمه الاخلاص تتي لا اله الا الله محمد رسول الله تا كوري بوتا تام كووا ان دي با الله بن ان كتي لا اله تا كوري سي كما كتبتر سي كتي الا الله سي الله ويقولون من قالها فهو مسلم wayin fa'ala ma fa'ala su wadannan masu wannan tauhidin irin na yan makka sai su ce kawai in mutum yace la ilaha illallah shikenan koda yayi abin da yana nan yan matsayin shi na musulmi kenan anan da ake samun kofa sai a ce ma tunda dai kai kalmar la ilaha illallah ko ka bota ta ma kabari ko ka bota ta ma icce ko kai waye kai dai har yanzu musulmi ne to sai a shashatar da tauhidi to wannan kuskure sai malai sai yake cewa wayan bagil insan ya kamata ga dukkan mutum dan adam an yi hanzara kullum hazar ya zamanto ya yi hannunka mai sanda ya ji tsoro wa ya kafu an ya ƙa'a fil akbar ya ji tsoron haɗawa shirka babba idza kana al-asgharu mukhawifan ala salihin in ya zamanto ana ji ma mutane tsoron shirka ƙarama to ina ga babba wa huwa wajahu iradihi lahu, malam shi yasa ya kawo wannan ma'ana gaba, ma anna tarjamatu tashmulu nau'aini, tare cewa tarjama me tarjama shine babul khauf min ash-shirk. Sai cewa kada akbar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bada labari ala ummatihi an ummatihi bi wuqu'i shirk, manzo Allah ya bada labari cewa za a samu daga cikin al'ummar shi shirka za ta faru. Wa qad ammat bihi al-balawa fi akthar al-aqtar, sai mala yace to mu yanzu a lokacin mu zamanin mu gariruwa da yawa, al-aqtar bi ma'ana al-amsar qawmudun, gariruwa da yawa ammat al-balawa shine in aka ce abu ya yadu kamar da Bahaushe yake cewa ruwan dare ga duniya, an samu wurare da yawa ana shirka da Allah ana bauta ta ma wasu wanda ba Allah ba, hatta yattakhazuhu dinan, har suka rike wannan abin addini, ma zuhurul barahin fi nahyi anhu, alhali ga hujjoji an hana bauta wani Allah, ba a ma kowa sujada, ba an ba kaza ba kaza, amma yi aiki. To kaga wannan shine matsala, wattakhawif minhu, kuma ayoyi da yawa da hadisi na manzo Allah sun tsoratar akan cewa kada a yi shirka, wa fihi anna riya min ash-shirk, kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa riya tana daga cikin shirka, kiran shirka karama, wa anna min al-asghari, tana daga cikin kanana, wa annahu akhwafu ma yakhafu minhu al-salihin, kuma wannan shine da karan abinda manzo Allah yake jima mutanen kirki tsoro kada su yi shirka da Allah. To kun ga wannan yan uwa masu jima duka yana nuna mana ne in aka ce ka ji tsoron karami, to kenan kaga baban babban shine kamata a ce ka ji tsoron shi, in aka ce shirka karama ita ce riya kai dan wani ya gani ka ji tsoron shi, to ina ga a ce shirka wanda za ta bata aiki. Allah ya kare mu, Allah ya samu daga cikin masu tauhidi ne ya kamata mu dakata da fata abin da muka yi daidai. Allah ya tara mu cikin ladan wanda ke da kuskure, ne Allah ya gafarta mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.